الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدفع دعاء وأن يمتي نقوم دوة جماد الأولى هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبود الدريق بذل 30 دفدة ودكي دي دي دا daya ga watan uku shekara ta 2015 ta miladiya. Za mu tashi darasi na biyar insha Allah a cikin karatunmu na Al-Jami' As-Sahih na Imam Al-Bukhari rahmatullahi alayhi. Babu ayyul islami afdal, babu na biyar, hadisi na 11 insha Allah. Na Imam Al-Bukhari yace babu ayyul islami afdal, wani musulunci ne yafi falala. Musulunci abu ɗaya ne, al'ada ayyu tana shiga cikin abu wanda yake muta'addi. To ana nufin wato wani ma'abuta wani ma'abuta musulunci ne yafi falala. Ai ayyu dawri islami afdal. Saboda haka an shafi al-mudaf, an tsayar da mudaf ilayhi muqamuhu a maqaminsa. Wannan shine baitin da na Ibn Malik da nake ta kokarin tunawa a cikin darasin umda. Wa ma yalil mudaf ya'ti khalasan anhu fil i'rab idha ma hudifa. Abinda yake bin al mudaf shine mudaf ilayhi ya'ti khalasan, yana zuwa a maimakon al mudaf fil i'rab aw wajhan i'rab idha ma hudifa. An aka shafi al mudaf aka bar al mudaf ilayhi, kamar was'alu al qaryata allati fiha, was'alu al qaryata allati kunna fiha, ay was'al ahla qaryati allati kunna fiha. Sai aka shafi ahal, aka kawo ƙarya, sai aka ba ta iradin ahal, aka ce was'alil ƙarya sallati kunna fiha bin nafs. To haka ba wannan ayyul islami, tunda ba za ka ce wani musulunci ne ya fi falala ba, tunda musulunci abu ɗaya ne. Shi ayyu ana wato ismul istifham, yana shiga abu akan wanda yake mai adadi. Kamar a ce ayyul muslimina afdal, wani musulmi ne ya fi falala. To amma ba a kaddara ayyul muslimina waɗansu suna cewa ayyul islami ay ayyu khisalil islam, waɗanna ayyukan musulunci ne suka fi falala. To amma an kace waɗanna ayyukan musulunci ne suka fi falala, a hadisin da ya tashi bada ansa ce bada ansa da masu aikin ba da aikin ba, kaga sai kai wani takdirin. To shi yasa malaman hadisi suka fi kaddarawa da wato ayyu dawi islami afdal, wanne ne daga cikin ma'abuta musulunci ya fi falala, shi ne tabwidun babin. Kuma akan haka Imam Al-Bukhari zai amsa wannan tambayar da hadisin da ya kawo. Ya ce haddathana Sa'id ibn Yahya ibn Sa'id al-Qurashi al-Kufi al-Umawi, daga cikin daga kabilan Banu Umayya. Sa'id ibn Yahya ibn Sa'id ibn Adan ibn Sa'id ibn al-As ibn Sa'id ibn al-As, sunan ka sai da ya karrara so biyu dan daga cikin Banu Umayya, yana daga cikin malaman Bukhari na Kufa, waɗanda suke suna daga cikin waɗanda ake cewar malaman hadisi sun yi magana a kan su, amma suna daga waɗanda Imam Al-Bukhari baya rawaito hadisin sai abin da ya sani dan ya zauna da malamin. Saboda haka abin da ake gani na rauninsa shi ya kauce masa. Qala haddathana abi, yace uba amma mahaifinsa ya gaya masa shine Yahya ibn Sa'id. قال حدثنا ابو برده ابن عبد الله ابن ابي برده. ابو برده سنن بريد ابن عبد الله ابن ابي برده دان جيكر ابو موسى الاشعري. ان ابي برده كاكن سكينا ابي برده يا شهر ده الكنيسه. ابي برده ابن ابي موسى الاشعري. عن ابي موسى رضي الله عنه. ابو موسى شيني عبد الله ابن قيس الاشعري يا زوم النبي صلى الله عليه وسلم عام 70 اشكرت بكاي باين هجره. Wanda bayan fatuhu Haibar, na haka aka ba su ganimar Haibar, yana daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka haddace Al-Qur'ani a zamaninsa, kuma ya kasance yana da zakin murya wajen karatun alqur'ani har annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal ash'ariyyin utu mizmaran min mazamir ali daud ma wato su mutanen gidan al-ash'ari yana nufin kuma abu musal ash'ari din amma da shi da dan uwansa ne suka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su har abu musa ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan uwansa addu'a yayi masa yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ya daga hannu ya ambace shi da sunan sa yace Allah ya gafarta masa sai ki dani ma ya rasulullah yace wali akhihi fakir dan uwansa ma ta gafarta masa Abu Musa al-Ash'ari ya kasance lokacin da Sayyidina Umar ya tura shi Basra yana mai karantar da su addini in yi sallar asuba sai karantar da mutane a masallaci aya 10 na Al-Qur'ani kuma yasa kowa ya biya da duk sahu ɗaya bayan ɗaya da haka suka koyi karatun Al-Qur'ani daga wajensa sai da aka gaya wa Sayyidina Umar yace wannan shine kyakkyawan zato na gare ka ya Abdullah ibn Qais qal Abu Musa al-Ash'ari yace qalu ya Rasulullah kince ya Rasulullah wato yana hikayar abinda sahabbai suka ce a wata riwaya an ce shine ya fada yana daga cikin wanda suka fada dan yace qulna mun ce ya Rasulullah ya manzon Allah wannan shine fitadun su da suke ma Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa yanda al-Qur'ani ya ladartar da su la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da ayu al-islam ha afdal wani ma'abu wani musulunci ne yafi falala ai ma'ana wanne ne daga cikin ma'abuta addinin musulunci yafi falala qal sai ce man kalima almuslimuna min lisanihi wa yadi wanda musulmi suka kubuta daga wato cutar harshensa da cutar hannunsa wannan hadisin ko kamar hadisin da ya gabata ne a karatunmu da ya wuce na Abdullah bin Amr bin al-As da aka tambaye shi ya amsa da wannan ko mun yi sharhin ma'anar wannan hadisin kan cewar wato abinda ake nufi musulmi wato musulmi ya tsare sharrin harshensa da sharrin hannunsa daga musulmi dan uwansa yana daga cikin imani ko mutane hawa hawa ne kamar yanda ahli kamar yanda yake imani hawa hawa ne to mutane hawa wato kasancewa mutane hawa hawa ne ya nuna imani hawa hawa ne domin wannan yana daga cikin ayyukan imani akwai wanda yake baya cikin musulmi itlaqan na da harshensa wala da hannunsa akwai wanda yana cutar su amma cutarsa ba ta kai ta wani ba wanda yafi tsananin cuta ga musulmi shine yafi zamantowa koma baya a cikin musulunci domin an ce ayyul muslimina afdal wato wanne ne daga cikin musulmi yafi ayyul islami afdal wannan hadisin Imam al-Bukhari ya kawo shi daga riwa da isnadi wanda yake dukkanin su malaman Kufa ne duk ɗan Kufa ne gabaki ɗayan su kuma wannan ya daga cikin gwanin ta ta Imam al-Bukhari kamar yadda zamu gani wato wannan hadisin sai ya kawo su duk ɗan Kufa hadisin da zai zo ya kawo su duk ɗan Misra hadisin da zai zo bayan sa ya kawo su duk ɗan Basra dan ya nuna gwanin cewar sa a cikin wannan fa'ida ce ta isnad wanda malaman hadisi da yake suna magana da junan su ne su nuna shi kansa wata ran Imam Muslim da yayi irin wannan sai yace la yusata'u al-ilm bi rahati al-abdan ba a samun ilimi da hutun jiki wato sai wanda ya sha wahala wajen neman ilimi ya san abubuwa ya haddace ya kiyaye zai iya wannan gwaninta shi kansa da ya gwaninta ya ishara ga wannan gwaninta tata amma Imam al-Bukhari bai ishara ba sai dai malaman hadisi suna karantawa in suka gani sai ba su mamaki sai su ishara ga wannan kamar yadda Ibn Hajar ya ishara ga wannan a cikin sharhinsa kuma a cikin wannan akwai wata fa'ida da tara ce da isnadin wannan hadisin wanda yake taka fi ɗaliban hadisi ne masu karatun Bukhari kun ga Sa'id ibn Yahya ibn Sa'id babansa sunansa Yahya ibn Sa'id to Yahya ibn Sa'id guda hudu ne a cikin Bukhari Yahya ibn Sa'id guda hudu ne akwai wannan shine al-Umawi a gabatarsa akwai wani Yahya ibn Sa'id din shine al-Qattan malamin Imam Ahmad al-Majri Imam Malik a tabakar sa yake amma shi Yahya ibn Sa'id al-Qattan shine a wannan tabakar yayya Imam al-Bukhari yana yawan riwaya da gare shi in kai ji yake haddathana Yahya bai kawo da nasaba baina nufin shi ibn Sa'id al-Qattan amma in wannan ne zai nasabta shi yace al-Umawi saboda bai shahara da riwaya da gare shi ba kasa da su kuma da tabaka wato a tabakar malaman su akwai Yahya ibn Sa'id guda biyu na farkon su ya gabata a gare mu a hadisin farko Yahya ibn Sa'id al-Ansari a tabakar sa akwai Yahya ibn Sa'id Yahya ibn Sa'id al-Taymi Abu Hayyan to shi wannan
shine wanda yake ba mai shahara ba, dan haka Imam al-Bukhari in yazo yakan bayyana shi da ambaton kunyarsa. Saboda haka wani lokaci Imam al-Bukhari ko ba zai kawo abin da zai tamizin ɗaya daga cikin su ba, sai kai bincike ka duba malaman wannan da almajiran wannan, sannan za ka gane wanne ake nufi. Saboda haka sai ku kula ɗaliban da suke karatun sahih al-Bukhari in kun a cikin isnad, kamar yanda Sufyan suke guda biyu a cikin Bukhari, akwai Ibn Uyayna, akwai Ats-Tsauri, haka azalika Abdullahi Ibn Muhammad, kamar yanda suke wajen su uku, akwai Abdullahi Ibn Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Abi Shayba, akwai Abdullahi Ibn Muhammad Al-Musnadi Al-Ju'fi. To bambance waɗannan yana da muhimmanci ƙwarai da gaske, wanda yawanci ba kowane masu malamai masu sharhi ne suke kula da wannan ba, sai dai kamar su Al-Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari, saboda dama fagensa ne fagen ilimin hadisi. Wannan fa'ida ce ta isnadi da take da na so ne faɗakarwa a kai. Na'am. باب إطعام الطعام من الإسلام. باب ديك babin cewa ciyar da abinci yana daga cikin musulunci, wato wannan shi ma yana daga cikin kisalul imani, yana daga cikin rassan ayyukan imani. Ciyar da abinci kaga wannan aiki ne na gaba, shine ka ciyar da abinci ta fuskar taimaka ma bayi, wanda yake baya kasancewa sai ta fuskar mustahabbanci istihbab. To ciyar da mutane abinci yana daga cikin musulunci, ma'ana yana daga cikin ayyukan imani, domin ya nuna mana kan cewar waɗannan suna daga cikin shu'abul iman, da kuma ya nuna mana da kan cewar kamar yanda yake al-imanu qawlun wa fi'l, to wannan yana daga cikin af'al, aiki ne, saboda haka yana daga cikin al-iman. Yace haddathana Amr ibn Khalid qala haddathana Al-Layth, Al-Layth shine Ibn Sa'ad Al-Fahmi Al-Misri, malamin mutanen Misra, wanda a zamaninsa a Misra kamar Malik yake a Madina, yana da mazhaba ta fiqh, sai dai saboda rashin almajirai mazhabar su babu ita, amma yana sahun manyan malamai na fiqh da hadith kamar su Imam Malik. Amma da yawa irin waɗannan malamai ba su samu almajirai da suka yi hidimar mazhabar su ba, saboda haka sai ra'ayinsu na fiqh ya zamanto ba a kiyaye shi ba, har an samu mutane suna fatawa a mazhabar su. Amma za ka rinka samun ra'ayoyinsu a cikin littafan ilimi, za ka rinka samu ana faɗa a cikin littafan khilaf, kamar irin su littafan Ibn al-Munzir da littafan su Ibn Jarir al-Tabari, suna kawo maganganunsu kamar yadda ake kawo maganganun su Maliku da Abu Hanifa da Ash-Shafi'i da Ahmad. An Yazid Ibn Abi Habib, shi ma wannan malami ne ba Misri mashhuri da riwayar hadisi. An Abil Khair sunansa Marfat Ibn Abdullah al-Yazani, an Abdullah ibn Amr ibn al-As, tarjuma ta gabata a hadisin da ya gabata na darasin mu na wancan makon. Anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ayyul islami khair, wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alayhi wa sallam wani musulunci ne yafi alkhairi, ai ma'ana waɗanne ne daga cikin masu aikin musulunci suka fi alkhairi, kamar yadda muka yi tawilinsa a wajen ayyul islami afdal, nan ma ayyul islami khair, ai ayyu zawil islami khair. Qal, yace tut'imu at-ta'am, ka ciyar da abinci, wa taqra'u as-salama ala man arabta wa man lam ta'rif, ka kuma yi sallama akan ga wanda ka sani da wanda baka sani ba. Wannan hadisin muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim shi ma duk sun wato Muslim ma yayi muwafaqa da Bukhari wajen fitar da hadisin, kamar yadda muka faɗa isnadin sa dukkanin su mutanen Misra ne. Wannan mutumin ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam wani musulmi ne, wato wani ayyu dawil islami khair. To amma nan at-taqdiru thani zai ayyu khifalin islami khair, ko waɗanne ayyukan musulunci ne yafi, tunda dai take bada amsa da ni ba da masu aikin ba da aikin, ko saboda ka wajen tambayar a kaddara ayyul islami khair da ayyu khisalil islami khair, wanne ne daga cikin ayyukan musulunci yafi alkhairi. sai yake tut'imu ta'am kaga wannan aiki ne ka ciyar da abinci wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif kuma kai sallama da wanda ka sani da wanda baka sani ba ana cewa wajen yin sallama idan da harshe ne ka ce iqra alayhi salam kai sallama a gare shi wato ka karanta masa sallama amma idan a rubutu ne sai ka ce aqra'uhu minni salam aqra'uhu sai ka sanya iqra din ka sanya aqra'a ka sanya aqra'a din sai ta adda da kanta ba da jar wal majrur ba in wajen nutqi ne ka ce aqra alayhi iqra alayhi salam naqra amma idan a rubutu ne sai ka kawo aqra na aqra ar-ruba'i ka ce aqra alayhi salam in a cikin rubutu ne wannan fa'ida ce lugawiya da suke ambato ana yin tamyizi wajen yadda usulin yake a zahirin abinda malamai suka faɗa a wannan hadisin shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya rura da irin halin da musulmi suke ciki yayin da akai masa tambaya wajen bada amsa daban-daban kaga a hadisin Abu Musa al-As'ari da aka tambaye shi ayyul islami afdal sai yace man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wato mutum ya kare kansa daga cutar musulmi ɗan uwansa nan kuma da aka tambaye shi ayyul islami afdal sai ce ciyar da abinci da yin sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba kaga tambaya ce daya amma jawabi daban to malamai suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana mura'atir halin mai tambaya da halin da wato al'umma take ciki wajen bada amsa kamar a wannan hadisin abinda malamai suka ce a wannan hadisin shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba halin musulmi farkon zuwa madina farkon zuwa musulmi madina sun zo da muhajiruna da yawa muhajirun dinnan da yawansu sun taho da kayan jikinsu ne kawai sun bar dukiyarsu da kayayyakinsu na sawa da komai nasu a makka da kayan jikinsu kawai suka tafi domin in an san sun kwaso kayansu za a hana su hijira saboda haka ma aka sifanta su da wato talauci lil fuqara'il muhajirina da fakirai waɗanda suke masu hijira saboda haka lokacin farkon hijira ya dace a kwaraitar da mutane kan cewa babu abin da ya fi aikin alkhairi a cikin addinin musulunci irin ciyar da mutane saboda mabukatan sun yi yawa shi ya sa kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi bin Salam wanda yana daga cikin waɗanda suka musulunta farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam madina tun yana Quba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Quba a wata riwayar an ce kwana biyar wata riwayar an ce kwana bakwai mafi mashhuri dai ya yi sati biyu a Mina a Quba to a lokacin da Abdullahi bin Salam ya musulunta babban malamin Yahudawa to shi ya ruwaito hadisin cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuhan nas at'imu ta'am وصلوا الارحام يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نياب تدخلوا الجنه بسلام يتياكو متاني كيا دا سلاما تكاني كو تشير دا ابينتي كو سادا زمنتا في صلاة الجدري الحال متاني سنا بكي ذاك شجاع الجنة وبنجدن كو دا امينتي wannan abubuwa guda hudu farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam madina kafin ma ya shiga ƙwaryar garin madina yana Quba ya gaya musu dan saboda a yada soyayya tsakanin juna ta hanyar yada sallama dan yada sallama ita take sa soyayya ta shiga tsakanin juna dan tana maganin girman kai yin sallama haka zalika ciyar da mutane abinci yana abinda yana daga cikin abinda ke saukar da rahmar Allah a cikin al'umma kuma yana maganin mushkila ijtima'iyya mushkilar zamantakewa ta jama'a yayin da ya zamanto cewar mutane ba sa kwana da yunwa dan mai kwana da yunwa a Allah ne kadai ya san irin abinda yake gudana a cikin zuciyarsa sannan sada zumunci sannan sallar dare to a wannan hadisin ma shine malamai suka ce amsar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dace da wannan lokacin da musulmi suke ciki farkon musulunci farkon zuwan sa Madina na wato nuna cewar ciyar da abinci shine ya fi fifiko idan da lokaci ne da ake buƙatar azabar da mutane cikin jihadi sai a kwadatar da mutane kan jihadi wa hakaza ya danganta da lokaci wannan ya daga cikin hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ya bashi ita shi yasa koyaushe kowace magana ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ga ta fi komai dacewa da lokacin da ya faɗa da inda ya faɗa da wanda ya gaya to a cikin hadisin yace ciyar da abinci sannan ka yi sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba shine isha'us salam ya da sallama a cikin wannan akwai ishara ga abinda Abdullahi bin Mas'ud yake faɗa daga cikin min da yake cewa min ashraqus sa'a daga cikin alamomin sa'ar al-qiyama shine a karshen zamani mutane za su daina sallama sai ga wanda suka sani in ka san mutum kai masa sallama amma ka san shi ba kuma shikenan ba za ka yi masa sallama ba irin halin da muke ciki yanzu kenan ko halin da muke ciki kenan shi ko Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kai sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba to waɗansu sun ɗauke shi ala islaqihi bi ma'ana koma wani ne amma jumhur sun kayyade shi da kan cewa kare zaman to dan ahlul kitab saboda a wajen jumhurin malamai ahlul kitab ba a fara musu sallama sai dai su ne idan sun yi sai a amsa musu waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce hatta ahlul kitab ma ana zaman lafiya da su ka yi musu sallama kaulin jumhur shine aula saboda abinda Allah madaukakin sarki ya nuna na ahlul kitab idan suna zaune karkashin musulmi a kaskantar da su amma suna zaune karkashin musulmi ne amma kawai ana zaman amana ne wanda yake tun ilma sun ma su ne sama a wani lokaci to nan wajen kaskantar da su ba shine matsalolin ba ai kyakkyawan zamantakewa shine matsalolin domin musamman cewa kyakkyawan zamantakewar shine zai sanya su wani lokaci su karkata zuwa ga shiga addinin musulunci to yin sallama din nan ya da sallama daga cikin fa'idar ta shine kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tana sanya wato soyayyar juna tsakanin mutane to daga cikin fa'idar ta kuma tana tafi da girman kai domin wani lokaci abin da yake sa mutane ba sai mai mutane sallama shine girman kai in ya taho yana sauraron shi a jinshi shi abin da yake jira kenan to shari'ar musulunci kuwa kamar yadda lokacin da muka karanta a cikin kamar yadda muka karanta a cikin izdiya cikin kitabul adab ya nuna kan cewa sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ta koyar da mu yanda sallama take kadan su gaida wanda suka fi su yawa karami ya gaida babba mai tafiya ya gaida wanda yake mai tafiya ya gaida wanda yake tafiya a kasa a umra nahayi ya gaida wanda yake tafiya a kasa mai tafiya ya gaida wanda yake zaune to mai hawa da sauka fa kana hawa mata takala wani yana sauka wani zai gaida wani ne zai gaida na Allah sarki akwai malamin malaminmu Sheikh Hamad Al-Ansari mutumin Mali ne amma daga cikin kabilar Abu Dujana ne asalinsa mutumin Madina ne ya koma Madina ya zauna amma cikin Larabawan da suke hijira ne da iyayen suke hijira ne suke zo Mali malamin hadisi ne ya koyar da malamin Sheikh Muhammad Matsar Zahrani Allah ya ji kansa wata ran sun haɗu yana saukowa daga kan matattakala daga aji shi kuma yana hawa shi yana ganin malaminsa sai ya gaishe shi sai ce kana ɗalibin hadisi ina ilimin ka na hadisi yace mai saukowa shine zai gaida mai hawa har yanzu ban gani wayar ba amma Sheikh Hamad Al-Ansari ya faɗi wannan ya ce yana daga cikin ladabin wato sallama to kun ga duk a cikin wannan saboda wato karya girman kai a cikin shi a sa mutum tawalu yasa ake so a yi sallama kuma sallama nan kamar yadda muka ce ita ce sallamar musulunci assalamu alaikum kuma an amsa maka an kallafa maka wanda duk yake maka assalamu alaikum ya dora maka nauyi dan dole ka amsa wa idha hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha an dora maka nauyi dole ka amsa kuma an sa wannan dole ka ce wa alaikum assalam akallan shi kenan aw bi ahsana minha aw rudduha rudduha shi da kace wa alaikum assalam ahsana minha ka kara ورحمه وبركاته اما كقرا كان wannan wa maghfiratuhu wa ridwanuhu kamar yadda ibnu umar yake yayi daidai kuma maqsudin wannan shine wato ai maganin al'adar jahiliya inda da jahiliya suna da baitwas kamar yadda muke barka da asuba haka su ba suke al'im sabahan in aka ga mutum al'im sabahan to Allah ya baddala mana amma waɗansu mutane sai ga idan aka gaishe su sai ce yawwa ko sai sannu ko sai duk wannan jahiliya ne sabanin sunna ne mu saba mu kanmu da wannan gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin ayyukan da suka fi alkhairi a cikin ayyukan musulunci to wannan isnadin kamar yadda muka ce dukkanin su yusiyun ne نعم كابو مش دونا حديثين الحافظ ابن حجر yana cewa kai sallama ga wanda baka sani ba wato kada ka kebance wani da sallama saboda girman kai ko saboda tasannuni an san tasannuni ko saboda wato wasan saboda wato ka kallafa ma kanka yi saboda kana da wata maslaha in ka ganshi kan to ahlus sunna ne kuma kana neman wani abu sai ka zo kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yana ji ce a wannan ahli ne shine tafannu kenan in ka kana da maslaha da shi to kada shi yasa yake wa man lam ta'rif da wanda ma baka sani ba wato ka yi shi kawai saboda raya alamar addinin musulunci dan wannan kawai za ta kun ga banda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana tarbiya dan ya bi mu hatta zuciyar mu ya maganin ta a cikin abubuwan da muke yau da kullum inda za ka ga mutane suna irin wannan mutum shi yasa kowa ayi kowa yayi dariya saboda ya san ana irin wannan na'am to wannan babu babun da aka karanta yake babu min al-imani an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi babu cewa da yana daga imani mutum ya so ma dan uwansa abin da yake so ga kanta wato cewa yana daga cikin imani kun ga kenan wannan yana daga cikin ayyukan zuci soyayya aiki ne na zuci wato yana daga cikin ayyukan imani akwai ayyuka da suke na zuci wanda daga cikin su shine mutum ya so ma dan uwansa abin da yake so ma kansa Imam Bukhari yace haddathana Musaddad Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal al-Basri qala haddathana Yahya to kun ga wannan Yahya da bai ambace shi ba shine ɗaya daga cikin Yahya ibn Sa'id din guda hudu shine al-Qattan Yahya ibn Sa'id al-Qattan an Shu'ba daga Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Ataki أمير المؤمنين في الحديث أن قتادة قتادة ابن دعامة السدوسي أن أنس دق أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وندا يتي نايم عن النبي صلى الله عليه وسلم هدما كترى قوما بيتبت شمو إن نايم وانا أقوم يفاتي كذا إن بني بكم يتي من يفاتي بني كذا كاسم باوند با أكي مفتا إرم لأيكي جدا shi shekara goma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ce masa me yasa kai kaza ba ko me yasa ba kai kaza ba sallallahu wa sallamuhu alaihi kikkiawan dabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta isa ana cikin malik ya zo yana dan shekara goma uwarsa ta kawo shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam su ce wannan yayi maka hidima ya rasulullah yana masa hidima kuma take masa addu'a yayi masa addu'a yace allahumma aqtir malahu wa waladahu وبارك له فيما رزقته نعم البركه هدمه النبي صلى الله عليه وسلم يا مسا wannan sai sa ake so ai hidima sunna tunda yanzu baya nan salawatullahi wa salamuhu alayhi sai ma ai sunna ka hidima sai ka samu albarka irin wadanda suke masa hidima suka samu wannan albarka da yi musu addu'a da yi ma'anar addu'ar shine Allah ka yawaita dukiyarsa ka yawaita ƴaƴansa kuma ka sa masa albarka Anas ya kasance yana da gona ta inibi a Basra kowace gona ta mutanen Basra sau ɗaya take ƴaƴa a shekara amma shi nasa tasa gonar sau biyu take ƴaƴa a shekara sau biyu ake girbin gonarsa yawan ƴaƴansa kuwa yace sai da ya binne ƴaƴa da jikoki guda 120 kuma Allah ya ba a wani riwayar ma ya yi masa addu'a da tsawon rai ya Allah ya ba shi tsawon rai dan shine a karshen sahabbai da suka rasu a Basra ya mutu yana a shekara ta 110 a shekara ta 100 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan isnadin dukkanin su mutanen Basra ne annin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai shiru bai kawo lafazin ba wa an Husain al-Mu'allim kuma har wa yau Yahya ibn Sa'id ya ruwaito an Husain al-Mu'allim wato malaman Bukhari malaman Yahya ibn Sa'id guda biyu ne Shu'ba da Husain al-Mu'allim Husain ibn Zakwan al-Mu'allim qala hadathana Qatada yace Qatada ya karanta mana wannan hadisin an Anas daga Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam daga Annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ayyunku bazai imani ba imanin sa bazai cika ba hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi hatta ya soma dan uwansa abin da yake soma kawo kansa la yu'minu ahadukum haka yazo a wannan lafazin la yu'minu ar-rajul mutum bazai imani ba a wannan lafazin la yu'minu 'abdun bawa bazai imani ba saboda haka wanda yake ar-rajul mace ta shiga musamman ganin kan cewa ya ce ahadukum ya fassara da cewa ɗaya daga cikin ku ai ku musulmi ɗayan ku bazai imani ba a wani riwayar yazo da cewa la yablughu 'abdun haqiqatan iman bawa bazai riki haqiqanin imani ba saboda haka wani yana nuna kan cewa ai mutum bazai imani kamili ba wato shikashikan imani a da al'amuran imani tadodin imani ba za su cika a mutum ba har sai ya samu wannan wanda ya nuna kan cewa kamar yadda aka ce imani ratio guda 70 ne a ratio guda 60 ne da yan kai to daga cikin wannan waɗannan rassan akwai wannan soma ɗan uwa abinda kake soma kanka a wata riwayar ya zo da cewa hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi na daga alkhairi mutum ya soma dan uwansa abinda yake soma kansa na daga alkhairi to abinda ake nufi da a wata riwayar ya zo da cewa hatta yuhibba li akhihi wa li jarihi riwayar Husain al-Mu'allim kenan sai ya soma dan uwansa da makwabcinsa wannan min afsil min af wannan an ambata tare da wato makwabci to kuma kun san makwabci nau'i uku ne akwai makwabci mai haƙƙi uku akwai mai haƙƙi biyu akwai mai haƙƙi daya makwabci wanda yake dan uwa ne na zumunci kuma dan uwa ne na addini yana da haƙƙi uku haƙƙin makwabtaka haƙƙin zumunta da haƙƙin ƴan uwantaka ta addinin musulunci da makwabci wanda yake musulmi amma ba ɗan uwa ba yana da haƙƙi biyu haƙƙin makwabtaka da haƙƙin musulunci da kuma makwabci wanda yake ba musulmi ba ba kuma ɗan uwa ba yana da haƙƙi ɗaya haƙƙin makwabtaka to diya shiga ciki saboda jahar ne wannan riwayar tana cikin musnad al-imam ahmad wa haka da a cikin riwayoyin sahih muslim tana daga tana ciki cewa hatta yuhibba li akhihi wali jarihi hatta yuhibba li akhihi wali jarihi ya soma dan uwansa da makwabcinsa wanda ya nuna girman haƙƙin dan uwa tunda girman haƙƙin makwabci tunda makwabcin galibi yakan zamanto dan uwa amma kasancewar an sake ambatonsa ya nuna himmatuwa da sha'aninsa to abinda ake nufi da so ka soma dan uwanka abinda kake soma kanka kamar yadda Imam an-Nawawi yace shine al-mailu ila ma yuwafiqu al-muhib al-mailu ila ma yuwafiqu al-muhab wato karkata ya zuwa ga abinda zai dace ma wanda kake so din wato duk abinda wanda kake so abinda zai dace masa ya zamanto kan cewa wato abinda kake soyayyar abu shine zuciyarka ta karkata ya zuwa ga abinda zai dace da wanda shi kake so din duk abinda ka san kan cewa zai dace da shi ka ji zuciyarka ta karkata gare shi to wannan a cikin wannan abinda ake nufi shine ba wai ka so ku zamanto ba wai ka abinda ake ba wai ana so ne ku zamanto ka ce sai kun zamanto daidai ba ma a'a ka fifita shi a kanka shine tawalu dan saboda ɗabi'ar mutum yana so ya zamanto shine shi kawai ake ji to yanzu alal misali kana so ka zamanto kai ne na ɗaya a aji ko to kuma an san na dayan nan dayan ne dai kawai to imanin ka ba zai shiga ba sai ka so ma dan uwan ka shi ma ya zama na daya to ka gani to za ka so ka zama na daya kenan eh to wato fa abinda ake nufi in za ka yi makanka addu'a Allah ka sa ni zama na daya ka ce Allah ya sa wani ma ya zama na daya shine ka so ma dan uwan dalibai suna dalibai muna haka tsakani da Allah yayin da kaje addu'a ana yi to kamalin imani shine kai wannan musamman kuma abin da yake karfafa wannan fadin Allah ta'ala tilka darul akhirati naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada gidan lahira kenan da muke sanya shi ga waɗanda yake ba sa san daukaka a bayan kasa ba sa san barna wato ba sa san ya zamanto sun fi kowa ce su ne a sama su kawai ake ji saboda tawali'u man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah wanda ya kaskanta kansa ga Allah ya kaskantar da kansa ga Allah Allah zai daukaka shi ka duba ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana da ya kama shaidan ya rike shi ya ce zai daure shi a sariya daga cikin sawarin madina sawarin masjid har yara su zo suna wasa da shi sai na suna addu'ar ɗan uwana Sulaiman ya ce rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah ka bani mulki da bai dace ga wani ba da bayana ya zama to Allah ya hore masa mulkin mutane da aljanna inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka sai zama to shi ma ya samu abin da annabi Sulaiman ya samu sai ka fito da addu'ar ɗan uwansa sai ya kyale shi ɗabi'ar mutum kuwa so yake a ce shi ne ya kere ba a jin kowa sai shi yana so ya zama lashirin kalaf to amma masu neman lahira ba haka suke ba to irin tarbiyyar da ake so a yi mana kenan mu zamanto haka kuma wannan ba zai yiwu ba mutum ka soma ɗan uwanka abinda ba ka soma a abinda kake soma kanka sai mutum ya bar hasada da jillu da hikidu ghil wato kullata da keta da kyashi da ha'inci in dai da su a cikin zuciyar mutum to ba zai samu wannan ba dan saboda in dai za ka ga dan uwanka da ni'ima ka rinka masa hasada to ba ka taba so masa abinda kake so makanka ba dan hasada shine kana burin wannan ya gushe masa zama to ba ki ko kuma har za ka rinka tizan yatsa akan dan uwanka kana kwafa dan wani abu ya zo masa jillu kenan to wannan ba zai yiwu ba sai da to imani ba yadda daga cikin al'amuran imani babu wannan kuma imani na gaskiya cikarsa shi ne mutum ya tsarkaka da zuciyarsa ta tsarkaka daga waɗannan abubuwa na'am نعم باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان باب شور سن النبي صلى الله عليه وسلم ثم زر الله صلوات الله وسلامه عليه من الإيمان هنا دقة إيمان وتومتين يسوشي أتشين زوجي يسوني هنا دقة إيمان كما وانا أي كن زوجي يعني كما ينا نون كما دليلي ني أكن شور إيماني هوا هواني dan san annabi sallallahu alaihi wasallam hawa hawa ne kamar yadda wannan hadisin zai nuna hawa hawa ne akwai waɗanda suke soyayya su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta fita wasu gurgurdan soyayya ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam gurgurdan imanin ka masu tsananin imani sune masu tsananin soyayya masu girman imani cikakken imani sune masu tsananin soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi kuma salati san annabi sallallahu alaihi wasallam daban yake da biyayya gare shi so da yawa mutane suna cuɗanyawa tsakanin wannan suna nuna cewa ai abinda ake nufi da san annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya gare shi daban shi so daban biyayya gare shi daban sai dai lazimin soyayya biyayya ne idan akwai soyayya dole a samu biyayya idan babu biyayya to babu soyayya lazimi ne kunga kamar yajan wajen babu sifat ne wajen babu sifatillahi azza wa jal babu sifofin Allah waɗansu sai su fassara yadullahi da ƙudratillah. Allah ya ce ya halicci annabi Adam da hannayensa, sai ce da ƙudurarsa da ikonsa. Wannan lazimi ne, idan kace a'a ba hannu ake nufi ba ƙudura ake nufi, ka kore sifa ka tabba. Amma lazimin da ka tabbatar zai iya yiwuwa haka ne, shine lazimin hannun Allah ana nufin ƙudurarsa ikonsa, dole ana nufin haka din ne. To amma bata kore kuma akwai wannan sifar ba, to haka dalika babu tsaye da wannan. San annabi sallallahu alaihi wasallam shine zuciyarka ta karkata ya zuwa ga sansa da neman muwafaqar duk abin da yake nasa ne, kamar yadda Ibn Hajar yake cewa wato alamar sansa shine kaga da zaka bujiro ma kanka wani abu na duniya, kuma a ce ka auna shi da kaga annabi sallallahu alaihi wasallam, kaga zaka ibada wannan abin duniyan dan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan shine so na gaskiya, gurgurdan irin yanda kake ji gurgurdan soyayya. To amma alama lazimin so abinda yake tabbata da dole sai da shi, sannan soyayya take tabbata shine da'a. In soyayya ta gaskiya ce za ta yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da'a. To Imam al-Bukhari yace haddathana Abu al-Yaman Abu al-Yaman al-Hakim ibn Nafi al-Bahrani قال اخبرنا شعيب يتي شعيب ياي من حديث وانن دوك سوسو بيو دم متانن سيريا ني. قال حدثنا ابو الزناد يتي حدثنا ابو الزناد شيني عبد الله ابن زكوان المدني عن الاعرج الاعرج عبد الرحمن ابن هرمز اغني غرغو ني ما حكا اكي متا لقبي ده شي الاعرج اما يا شهره ده wannan bai zaman to ai bata shi baya daga cikin wala kana ba zudil alqas domin ba wato aga mutum da suna mara kyau idan ya zamanto ana aibata shi kuma baya so shine zai zamanto wato cin fuska. Amma wannan ya shahara da wannan kuma a haka din ake ambaton sa ba tare da yana inkari ba ta zamanto sifar sa. Amma akwai wani wanda yake shi gurbu ne ba a kira shi haka ba, kamar Ata ibn Abi Rabah shi ma gurbu ne baki mai shan inna. Amma kuma babu kamar sa a Makka wajen ilimi, da yazo ya shigo wajen Abdul Malik ibn Marwan ya dauko shi ya zo na da shi akan karagar sarauta, kamar karagar sarki ya dauko shi ya zo na da shi ana yace tambayi bukatarka, sai ya gaya masa abubuwa yake mutanen haramai kai musu kaza, mutanen kaza kai musu kaza, shi kai saka fa shi ba da bukata, sai ki duk wanda yake so ya ga girma da shugabanci ya zo ya ga wannan irin waɗannan malamai rabbaniyu ne kenan. To shi Ata ibn Abi Rabah ba a sifanta shi da wannan ba, amma al-A'raj an sifanta shi da cewar al-A'raj wato gurgu ne, Abdurrahman ibn Hurmus. Wannan isnadi daga Abu Huraira, wannan isnadi yana daga cikin asahhu al-asani wanda malaman hadisi sai daga cikin malaman hadisi akwai wanda yace wannan min asahhu al-asani, aka azurto daga Ali ibn al-Madini yace hadisin da aka rubuto da wannan yafi kowane hadisi inganci. رضي الله عنه الله يجدش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شوى من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي فوالذي نفسي بيدي نارا إذا وند رينا يكي حننسا لا يؤمن أحدكم فينكو بايعي إيماني شكشي حتى أكون أحب إليه من والده وولدي حسنا زمن كومتي سويوة حسنا كسنشي مفي سويوة أجريشي دقمها يتنسا da kuma ƴaƴansa. Waladihi ɗansa ana nufin jinsi, ma'ana ƴaƴansa. A cikin wannan hadisin akwai rantsuwa tare da ba'anin mutum ya rantse ba domin girmama al'amari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan magana saboda yana makamin ta'alimi ne, sanarwa, koyarwa, don ya nuna don mutane su ɗauki muhimmancin abinda zai faɗa sai ya fara da rantsuwa. Waye yake rantsuwan nan? Wanda ya fi kowa sanin Allah sallallahu alaihi wasallam. To za ka ga yadda zukata za su buɗe wajen karɓan abinda zai faɗa. Kuma wannan uslubi ne na ta'alimi, yayin da mutum zai yi faɗa abinda yake da muhimmanci ya ƙarfafa shi da rantsuwa, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Baya daga cikin wato yawan rantsuwa da ba a so a cikin a kasuwanci ne ba a son yawan rantsuwa, saboda kada ka je kai rantsuwa bisa ƙarya. kuma a cikin wannan hadisin a cikin rantsuwar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai tabbatar da sifa daga cikin sifofin Allah wanda ita ake rantsuwa shine yadullahi wallazi nafsi biyadihi wal narati da wannan wanda raina yake hannunsa to kun ga akwai hannu na Allah amma ba wanda ya san yaya take yaya hannun yake domin wannan yana daga cikin sifatullah wanda ba wanda ya san kaifiyarsa to da ka tabbatar da su ake yi a bisa abin da ya dace da kamalar Allah da jalalar Allah yace ɗayan ku ba zai imanin ka ba zai cika ba a cikin wannan akwai koren su kan imani sai idan an samu wannan sifa ta soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna cewa kenan abinda bukhari ya faɗa cewa hubbu rasulillahi min al-iman hubbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-iman san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga imani a wajen cewar san aka ce ba ma kawai ka so shi ba sai ka fi san sa da alwali uba an kaddamar da shi saboda kowa yana da uba inda kaddamar da da aka yi marasa ya ce su ai mu shikenan mu da me zamu auna amma sai aka kaddadan kowa yana da uba ba wanda ya sauko daga sama yace sai na fitowa a gare shi bisa mahaifinka san mutun ga mahaifi soyayya ce ta dabi'a kana son mahaifinka dan shine yake kai ka shine ka tashi ka daina kula da kai saboda haka kana son sa so ta dabi'a ba sai ka koyi soyayya gare shi ba har sai ka so kamar yadda kake shan mama haka shan haka son mahaifi yazo kana son ka saboda tausayi da kake da shi shi ma soyayya ce ta dabi'a Allah ya sanya maka wannan rahama ce wanda Allah ya sanya a cikin zukatan mutane kowace zuciya Allah madaukakin sarki ya sanya masa son danka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore cikar imani sai mutum ya so annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da san mahaifi fiye da san da san mahaifi san wanda kake jin zai kare ka san da san wanda kake jin an baka kyautar ka kana takama da abinda kake so kenan a duniya dan izzar duniya da girman duniya da samun cikar ni'imar duniya kudi da ayaya to ya zamanto ka fifita san annabi sallallahu alaihi wasallam akan san su wannan shine cikar imani wannan hadisi yana daga cikin afradi bukhari ya ruwaito shi amma muslim bai ruwaito shi ba na'am mu karanta daya hadisin sannan نعم حدثنا يعقوب ابن ابراهيم الدورقي كان قال حدثنا ابن علي شيني اسماعيل ابن ابراهيم ابن علي بابن سكن معتزلا ني اما شي daga cikin limaman ahli sunna ne an abdul aziz ibn suhayb an anas wannan isnadin shi ma dukkanin su mutanen basra ne an annabi sallallahu alaihi wasallam ha wato wannan tahwilin isnadi kenan ya bace kawo maka lafazin hadisin ba zai juya ya sake kawo maka wani isnadi kafin ya kawo lafazin wa haddathana adam yace imam al-bukhari yace wa haddathana adam shine ibnu abi iyad qala haddathana shu'ba ibn al-hajjaj al-ataki an qatada ibn da'amah as-sadusi an anas ibn malik qala قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا يؤمن احدكم ايونكو ايمانك بزي cika ba hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi sai na fito yiwa a gare shi daga mahaifinsa wa waladihi da dansa wal nasi ajma'in da mutane baki daya saboda ka ce wasu da mutane baki daya wannan kun ga hadisin Anas ya tsara da wal nasi ajma'in hadisin Abi Huraira babu wal nasi ajma'in saboda ka idan kace Abu Huraira da Anas sun ruwaito wannan hadisin ka kawo lafazin hadisin Anas kai kuskure dole ka mayyade tunda akwai bambanci Anas ya kara da wannati ajma'i kuma nan bai kawo lafazin riwayar Abdul Aziz ibn Suhayb ba sai ya kawo lafazin hadisin Qatada an Anas shine amma na Abdul Aziz ibn Suhayb shine yace hatta yakuna ahabba hatta akuna ahabba ilayhi min malihi wa waladihi kina fitowa a gare shi daga dukiyarsa da ƴaƴansa cewa dai wato mutum ya kaddamar da san manzon Allah sallallahu wa salamuhu alai akan san dukkan abin da yake wato na duniyan nan hatta akwai wannan amma kun ga bai ambaci kuma mutum ya matsayin san kansa fa to hadisin sayyidina Umar shine ya bayyana wannan a cikin al-Aiman wal Nudhr Imam al-Bukhari zai kawo shi wataran sayyidina Umar yake ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullah la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi yace wallahi kai dai ya Rasulullah ka fi soyuwa gare ni daga komai sai raina sai kaina da gaskiyar sayyidina Umar babu munafinci ya faɗi gaskiya abin da yake tare da shi dan shi yana ganin ai ba zai yi a ce ma ka so wani fiye da san kanka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa la ba haka ba wallahi nafsi bi yadihi na rike da wanda raina yake hannunsa hatta akuna ahabba ilayka min nafsi hasbi na fito yuwa gare ka daga kanka fa qala lahu umar sai umar yace fa innaka al'an wallahi ahabbu ilayya min nafsi allati baina jambayya to kai yanzu ya rasulullah na rike da Allah ka fito yuwa gare ni daga raina wanda kike tsakanin kiraga na'am yace al'ana ya umar to yanzu fa ya umar wato yanzu ne imanin sa yake sai mutum ya fi son hatta ransa a bisa ya fi son Annabi sallallahu alaihi wasallam hatta a kan kanta to wannan shine yana nuna fa'idar at-tafakkur tunani a cikin ayoyin Allah domin da haka ne zaka tabbatar ma da kanka soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka rinka tunanin irin halayen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ciki da halayen da yake ciki da ka rinka kaddara kan cewar ya za ka kasance idan kai da kana inda kana nan lokacin kun ga shine waɗansu daga cikin tabi'ai da suka ga Hudayfa ke zuwa kun zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi ke wallahi mu yace sannan ko kike gani sai kike tafiya a kafa to ai mu da mu ne ai a bayan akan wuyan mu zai rinka tafiya ba zai ba za mu bace ta baka sala Hudayfa yace ku lura da abin da kuke faɗa kulura da abin wato ba a san da'awa ba a san da'awa yace da kun ga mu a ranar a daren yakin Ahzab Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa zai tashi ya kawo mun labarin abokan gaba aljanna ta tabbata a gare shi ba wanda ya tashi to uku yana faɗa sai da yace tashi ya Hudayfa to sahabbai kenan to da ka kada ka tambayi kada ka yi la ta tamallo liqa al azu kada ka nemi haduwa da abokan gaba wasallallahu al afiya ku roki Allah Allah ya mana afiya salaman ku roki salaman amma ka yi wannan gurin a zuciyarka na isa matuƙa wajen san Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan matlub abin nema ne domin da haka ne zai kawo mutum cikar imani kun ga wannan ya nuna wato muhimmancin a dangan mutum ya rinka yin dukkan asbab da za su kawo mutum soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin asbab din yawan karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan zai zama to tamkar kana raye da shi ne ba na mantawa lokacin muna samari muna makaranta akwai wani mutumin Germany da ya musulunta Ahmad von Defa ya rubuta wani littafi A Day with the Prophet wato wuni tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai ne na rayuwarsa wato kamar duk irin abubuwan da yake tun daga tashin sa har kwanciyar sa to daga wannan shine sai ka gani yaya yake kai ma ka rinka kokarin kana kwaikwayon sa komai sai ka rinka hango yaya yake to wannan shine mataki daga cikin matakan da suke kawo san Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawan karatun sirar sa da yawan salati a gare shi salawatullahi wasalamu alaihi domin duk wanda an batan mutum wanda an batan sa yake kan harshen ka to zai shiga cikin zuciyarka da soyayya da ganin girma da kaddarawa saboda haka yawan salati gare shi salawatullahi wa salamuhu alaihi yana daga cikin abin da yake sanya yawan soyayyarsa amma mutum ya zama irin abin da ake sani yanzu na nuna bege ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fitar da soyayyar tasa daga yadda soyayya take ana mai da soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar soyayyar ɗan fim ce kamar soyayyar ɗan injiya ce wannan jahilci ne da rashin sanin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam in suna yi da kyakkyawan niyya sai a koya musu su dawo kan tafarkin daidai su soyayya irin ta addini ba su soyayya irin wadda wato san zuciyar su yake riya musu ba da mummunan fahimtar su shi yasa ma zaka ga waɗansu in suna so su sanya wa mutane san Annabi sallallahu alaihi wasallam din sai kaga ana ta ambatan sa da abinda irin soyayyar da suke nufi ko kaga an ce mijin Khadija ko irin wannan in saboda su suna ganin wannan sifar shine abinda zai sa din a rinka ayi soyayya bayan kuwa sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ambaci sunansa a wurin Allah jalla a sunayensa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambace shi yana nuna irin abinda ake nema a cikin sifofinsa wanda za su janyo wa mutum soyayya gare shi haka dalika dabi'unsa halayensa al'adunsa shi yasa malamai suka rubuta kutubu shama'il wato kyawawan halaye na manzon Allah sallallahu wasallamu alaihi shi yasa aka kirga su a cikin sunna wato sifofinsa na halitta da sifofinsa na kuma dabi'a Allah madaukakin sarki ya rayar da mu akan sansa ya matar da mu akan sansa ya shigar da mu aljanna da albarkar soyayyar mu gare shi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan ya hausa ke hajji zai hausa ce ina wannan da akwai wajen malamai wata musulmai duk ana faɗansu jam'i ɗin ne ana cewa musulmi ana nufin jam'i ana cewa musulmi ana nufin mutum ɗaya kuma ana cewa musulmai ko dai hausa ce saboda haka wali ne ba wannan hausa ce kuma hausar ko a can wajen kuma ana faɗa haka ko na'am ba kada ya ba ka ba ka ce Allah ka bani ka bani ka tuna ɗan uwanka shi ma Allah ka ce shi ma Allah ya ba shi ai ana yi ko ba ana yin bracket ba wahid mukarrar na ɗaya mukarrar na ɗaya a na ɗaya b na ɗaya uku amma cikar imani ce ka so ma ɗan uwanka wannan ai kaga wannan gaya ne shi ne yana daga cikin matuƙa da sai wanda yake zuciyarsa ya fitar da hasada a ciki zai irin wannan gaskiya ko kuma dakta ko kuma kana neman aure wanda kake nema dan uwanka shi ma yana neman so بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه dan Allah mallan ya halatta ayi wa dan shi'a sallama saboda mummunan tabi'arsa sai daga cikin usul da malamai suka faɗa wajen mu'amala da waɗanda suke karkace shine rashin yi musu sallama kamar wanda suke wato akan sako kamar ka zo wuciya da mutane suna shan giya ko mutane suna caca ko suna wani abu ne da munkari kada kai musu sallama saboda ganin abinda suke a kai na sabon Allah jalla wa ala maksudin wannan shine dan a kaurace ma mai sako saboda daga cikin usul na mu'amalar al'umma musulmi kaurace ma mai sako yayin da yake idan aka yi masa wannan zai amfane shi kun ga lokacin da su Ka'ab ibn Malik da Hilal su uku nan ala salatati alladhina khulifu annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kaurace musu kada ai musu sallama in sun san sun yi sallama ma ba a ansawa ka ga ce yanzu in ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ya rasulullah in juya in gani in ga bakin sa ya amsa da ya motsa da yi mun amsa sallama da bai ba to saboda a lokacin wannan kauracewar za ta amfana to idan ana cikin irin wannan hali wanda yake kaurace musu za ta zai amfana to kada kai masa sallama ko musamman in ya zamanto fitacce ne wanda yake jagora ne wanda yi masa sallama zai dauka mutane su dauka babu komai ma a ce za a ci gaba da mu'amala da shi to irin wannan kaurace musu yana da ma'ana amma in ya zama to ba irin wannan bane kamar ga magarin mutane wanda shi bai san ma me yake shi arba a kaurace wanda kuma kaurace masa ba shi da wata ma'ana la agreesh wala ga al'umma yana nan a asalin sa tunda dai musulmi ne kai masa sallama kai masa sallama tunda yana nan akan asalin sa saboda haka shi wato kaurace ma mai sako hawa ne kuma an rataya shi ne da maslaha saboda haka sai ka auna ka fahimci ne maslahar da ka fahimci maslahar da malamai suka ambata insha Allah in Allah ya sa mun yi karatu Riyadus Salihin za mu ga maganganun Imam An-Nawawi akan wannan domin ya yi tilkawan tafsiri akan haka sannan wannan yace menene hukuncin askin kan ƴa mace ranar suna don na ji suna cewa ko ba a askewa kan ko ba a aske kan ko ba a aske kan ba babu komai a al'aql za a aske abinda ake mada namiji haka za a yi ma ƴa mace wataƙila abinda waɗansu ke sa suke faɗan wannan shine saboda cewa lokacin hajji da umra ba a ce a mace ta askin gashin kanta ba